mutanen gasar cin kofin European League wato wasan kasa da zakarin nahiyar Turai na yankin nahiyar ta Turai da shekara 2017 zuwa 2018 inda ake matakin wasan rukuni a jiya kungiyar kwallon kafa ta Everton ta sha kashi a gidanta da kwallaye 5-1 a hannun Atalanta. Astana ko ta sha kashi ne ta ma hannun Villarreal da kullo 3-2 sai Atletico Bilbao ta doke hata balin da kullo 3-2. Lazio sun tashi changes 1-1 da kansu da Betis sai kungiyar kwallon kafa ta Rosenborg ta sha kashi a hannun Real Sociedad da kwallo 1 mai ban haushi. Colin a gida ta lallasa Arsenal da kwallo 1 mai ban haushi. Victoria Pilsen ta samu nasara kan FCSV da kwallo 2 da nema. Koyens Fon kuwa sun tashi 1-1 tsakaninsu da Olympiacos Marseille. Nancy a gida ta doke Zultek da kwallo 3-2 sai Lokomotiv ta samu nasara kan Copenhagen da kwallo 2-1. Ostersson kuwa sun doke kungiyar kwallon kafa ta Zorya ne da kwallo 2 da nema. Sai Salzburg ta doke Victoria da kwallo 3 da nema. Ita kuwa FC Lugano ta samu nasara kan Hapoel Beer Sheva ne da kwallo 1 mai ban haushi. Sai Milan ta lallasa Austria-Wien da kwallo 5-1. Ekan ta tashi 2-2 tsakaninta da Rijeka. Sporting Braga ta samu nasara kan Copenhagen da kwallo 3-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Lyon inda ta lallasa Apollon Limassol da kwallo 4 da nema. Sauran wasannin kwallo daga Red ne ta sha kashi a hannun Istanbul a gidanta da kwallo 2-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Skanderbeg ta doke Dynamo Kiev da kwallo 3-2. Sheriff a gida ta samu nasara kan Zil da kwallo 1 mai ban haushi. Maccabi Tel Aviv ba ta tunda zaɗi ba a hannun Slavia Prague da kwallo 2 da nema a gidan Maccabi. Sai kungiyar kwallon kafa ta Partizan ta samu nasara kan Young Boys da kwallo 2-1. Bayan wasannin na cin kofin nahiyar yankin Turai, za mu koma bangaren wasannin league na kasashe da wanda ban musamman a nahiyar ta Turai, inda za mu fara da Premier League na kasar England na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 13, inda a yau West Ham za su karɓi bakuncin Leicester City da misalin karfe 9 na dare a gogon Nigeria. Gobe ko idan Allah ya kai mu, Tottenham suna tare da West Bromwich. Sai kungiyar kwallon kafa ta Swansea City su ɓarza gumi da AFC Bournemouth. Newcastle a gida suna tare da Watford. Manchester United tare da Brighton and Hove Albion. Crystal Palace za su karɓi bakuncin Stoke City ne. Sai Liverpool su murabci Chelsea. Za a fara wasanni tun daga misalin karfe 4 na yamma ta zuwa karfe 6:30 na dare a gogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. A ranar Lahadi kuwa Southampton ne suke tare da Everton. Sai Bournemouth su fafata da Arsenal. Huddersfield Town suna tare da Manchester City. Daga bangaren kasar Ingila, da mun koma bangaren kasashen Spain, shi kuma a bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 13. A yau kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo za su karɓi bakuncin Leganes da misalin karfe 9 na dare. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a bangaren La Liga, Alaves su karɓi bakuncin Eibar. Real Madrid suna tare da Malaga. Real Betis ko suna da su ɓarje gumi ne da Girona. Levante a gida suna tare da Atletico Madrid. Za a buga wasannin tun daga misalin karfe 1 har zuwa karfe 8 na dare ana kan fafatawa. A ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Portugal a Corona da sa fata da Atletico Bilbao. Sai Real Sociedad su karɓi bakuncin Las Palmas. Villarreal a gida suna tare da Sevilla. Sai Valencia su ɓarje gumi da Barcelona. Daga ƙarshe kuwa wata kotu a ƙasar Italy ta yanke hukuncin shekaru 9 a gidan yari wa ɗan wasan ƙasar Brazil mai suna Rodrigo ɗan shekara 33 da haihuwa bisa laifin da ta same shi da shi na yin gungun matasa wanda suka yi fyaɗe wa wata yarinya ɗan shekara 22 da haihuwa a ranar 22 ga watan Janairu na shekara 2013 da a lokacin yana bugawa ƙungiyar kwallon kafa ta Milan wasa. Sai dai lauyan Rodrigo ya yi watsi da wannan tuhuma da ake masa. Yake Rodrigo bai aikata komai a wannan tuhuma da ake masa ba. Huta lafiya.